Amsterdam ga wakan yabo wani zamu rena ranan karshe tare da Yesu yabo yabo zamu yi yabo a can sama
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 Bye.